wannan shiri zai dinga zuwa a wannan tasha domin ilmantarwa da kuma fahimta domin mu ga ina muka dosa kuma mene ne ribarmu a wannan rayuwa ta duniya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sunana Aliyu Muhammad Rabi'u, wanda ya ƙirƙiri Sahih Educational Path, wanda nake kuma gabatar da wannan shiri mai suna Ina Muka Dosa a Rayuwa. Ita rayuwar duniya wata rayuwa ce da Allah ya sanya ta zamto ta ɗan lokaci ƙanƙani, kuma Allah Subhanahu wa ta'ala shi ne mahaliccin kowa da komai, shi ne mai iko da kowa da komai, kuma shi ne buwaye gagar misali. Ga waɗanda ba su san Allah ba, amma sun san akwai dare, akwai rana, akwai lokaci da yake canjawa. Wannan wasu ne daga cikin alamu na cewar lallai akwai wanda yake da iko ya yi duk abin da yake faruwa, ma'ana wanda ya halicce mu, kasancewar asali da babu mu, amma akwai iyayenmu, su ma asali da babu su, har a koma can farko babu wanda yake rayayye sai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabida haka Allah Subhanahu wa ta'ala ya kamata mu san shi, kuma ta ina za mu san shi, shi ne babban abin tambaya. Za mu san Allah Subhanahu wa ta'ala ta inda Allah da kansa yake mana bayani. A wannan duniya akwai addinai da dama, da waɗansu addinan sun fito ƙarara sun yi bayani a kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Addinai guda uku manya kusan a duniya, babu addinan da suka zo da magana a kan Allah mahalicci kamar su. Waɗannan addinai su ne addinin Yahudanci, shi ne Judaism, addinin Kiristanci, shi ne Christianity, da addinin Islam, shi ne addinin Musulunci. Waɗannan addinai gaba ɗayansu suna da littafai waɗanda suke dogaro a gare su. To me zai hana mu duba cikin littafan mu ga ya ingancin littafan yake, kuma menene alaƙar su da juna? Da farko, a matsayina na musulmi, na san Allah Subhanahu wa ta'ala, saboda Allah Subhanahu wa ta'ala ya bayyana kansa a cikin littafi wanda ya saukarwa annabinsa na ƙarshe, shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan littafi kuwa shi ne Alƙur'ani mai girma. Na gaskata haka saboda na karanta Alƙur'ani, kuma na karanta rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai na ga gaskiya a cikin Alƙur'ani mai girma, kuma na ga gaskiya a cikin ingantattun maganganu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasancewar Allah Subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin Ƙur'ani cewar Alƙur'ani littafi ne da Allah da kansa ya kare shi daga shiga ruɗani da wasu kusakurai, wanda waɗansu littafai da suka gabance shi shi Ƙur'ani suka shiga, kamar littafin Yahudanci da na Kiristanci. A taƙaice, waɗannan littafai su ake kira Bible. To a nan za mu tsaya sai wani wato bayani na gaba in Allah ya kai mu wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin.